jami'ar ta APC ta ce ta yi mamakin yadda wasu ke ma naci wani leko sai an gurfanar da takarar ta na gwamna Sani Abubakar Dalladi game da madakalar naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin PDP na Goodluck Jonathan ta bada domin kamfen zaɓen shekarar 2015 a martani da jami'ar ta maida na cece-kucen da ke faruwa game da ƙarar da hukumar EACC ta shigar a babban kotun tarayya na waɗanda ake zargin sun karɓi waɗannan kuɗaɗe jami'ar APC ta kuwa zargin cewa wasu ne ma ke neman shafa ɗan takarar ta kashin kaji Mr. Aaron Atman da ke zama kakakin jami'ar Taraba ya kai garin harshe game da wannan dambarwa
in kara fatakar da jama'a cewa a wannan na Taraba lokacin da ka wannan kudin shi dan takarar mu Senator Sani Abubakar Dalladi shi ne acting governor a wannan lokaci shi bai dauki kudi bisa kansa ba yayi committee kudin nan da Marco Saini da Senator Joel suka karbo kudi suka zo suka sa hannu Senator Joel Kenya yana minister lokacin da aka zo da kudin anan shi kuma Alhaji Sani a matsayin sa acting governor ya ce to shi ba zai raba kudin nan shi kare dake kudin campaign ne ayi committee na mutum takwas su waye ne mutanen a cikin wannan committee akwai Dr. Manzo akwai shi Mark Hussein akwai shi Joel Ekenya akwai Victor Balakona akwai shi Governor Darius lokacin yana takara yana nan a ciki su suka raba kudin nan governor yana nan a cikin wannan case Senator Joel yana nan a cikin case din Bocha yana nan a cikin case din Mark Hussein yake to me yasa za a ware shi Sani a ce wai wannan kuma kowa ya sa hannu kuma idan aka zo kasa da aka raba zuwa kananan hukumomi kowane kananan hukumomi akwai stakeholder guda uku da suka sa hannu suka karbi kudin su rabon su dan haka idan aka zo aka ci a fitar da shi a kotu gaba daya wayanda suka karbi kudin nan suka ci an ka ce mutane uku so local government 16 kaga dai number din su ko da wayannan guda takwas dan haka abu ne wanda ya kama mutane a jihar nan sun fi 40 ko 50 dan haka wayannan mutane da suke sura su suruda hankalin jama'a a dauka a ce eh to da yake ya ci zabi bari a sai mu da dalilin da za su fitar da shi a kawani to wannan ba zai yiwu ba
to wai ko me masana shari'a ke cewa sai kowa ya gurfana a gaban kotu Barista Idris Abdullahi Jalo wani lauya mai zaman kansa a Jalingo ya ko bayyana abin da doka ma ke cewa
kamar da ka sani bisa dokar Najeriya in ana tuhuman kowane ne dole sai an kai mishi takardu kuma a tura mai summons kafin ya zo gaban kotu kafin kuma ya zo gaban kotu kotu ba ta da hurumi a kansa amma wannan case da ake yi a federal high court wanda ya shafi dan takarar gwamnan a karkashin jam'iyyar APC a jihar Taraba ba a bashi takardar gayyata ba ba a bashi takardun tuhuma ba sannan wanda suka kawo case din nan EACC ne ba su kuma ba su kawo shi ba to zaman da aka yi na farko ba a bashi takarda ba na biyu ba a samu an bashi takarda ba dalilin da yasa bai zo gaban kotu ba kenan kuma ba da dalilin da yasa zai zo tunda ba gayet ba a bashi takardun zuwa ba bayan haka dole ne sai idan su ne suka nemi kotu misali in an gayyace shi bai zo ba su nemi kotu sai ba da sammaci a kama shi kafin a kama shi amma hakan bai ba haka aka yi gaban kotu ba jiya dan kotu ta bada shawara ne su tabbata sun bashi takardar gayyata da duk wani takarda da ya shafi wannan tuhuma a kansa kafin ranar da aka daga
yanzu alkalin babban kotun tarayya da ake wannan shari'a a gabansa da Stephen Pham ya ku ayyana ranar 15 ga watan gobe na Janairu domin ci gaba da wannan shari'a wanda kuma an zura ido a ga yadda za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.